أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس شاوكرا وطن شعبان shekara ta 1443 hijriya wanda ya dace 17 da watan 3 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatu cikin littafin mai albarka shine at-taqrib na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yau da izinin Allah zan mu tashi an-naw'u al-khamis wal 20 nau'i na 25 shine kitabatul hadis wa dabdihi wa dabduhu rubuta hadisi da kuma kiyaye shi wannan zai mana bayani akan kaidodi da malamai magabata suka tahi akan su mujallal nabi ne sabon mujallal ne nau'i na 25 abinda malamai suka tahi akan kaidodin rubuta hadisi da kuma dawabit da shurud da kaidodi da kasana rubuta hadisi dan abun komi a cikin addini ilimi na addini a tsare ne yake malaman fannin sun samu shi kaida sun samu shi kiyayewa dan saboda ya kasance ana yin shi a bisa kaida ba a karazi ba wannan nau'in zai karantar da mu wasu kaidodi na karatun hadisi wanda daga wannan zan mu san magabatan mu Allah musu rahama babu wasu abubuwan da suka baro wasu zan mu gani malaman manhajul bahasul ilmi in zaka rubuta bahasi ko na license ko na magister ko na doctora da kai kaidodi da kai dokoki to wannan kaidodin wanda suka shafi fannin hadisi zaka ga yawaici magabata sun riga sun rubuta sana sun ya ka dawwara duk wani abin da mutane su kawo zaga magabata sun riga yin sun yi bayani akan su mafi kyakkyawan misali shine abin da zan mu gani yau mutum zai tabbatar da cewa magabata duk wanda ya san manhajul bahasul ilmi in ya ka ji wannan bayanan zai tabbatar da haka wa fihi masail al-imam an-nawawi Allah mashi rahama yake cewa cikin shi akwai masaloli masu yawa ihdaha ɗaya daga cikin shi ikhtalafa salaf malaman salaf magabata sun yi sabani fi kitabatul hadis wajen rubuta hadisi a rubuta shi a dawwana shi a takarda ko a wani abu fakarha ha da'ifatun wasu jama'a suka ce suka karanta suka ki wa aba ha da'ifa wasu jama'a kuma suka halitta summa ajma'u ala jawaziha sannan sai malamai suka ijma'i akan cewa ya halitta a can harko an samu sabani akan wannan rubuta shi ko kuma akasin haka waja'a fil ibaha wa nahi hadisani cikin halaccin da cikin hanin hadisi habbi sun zo hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la tuktabu anni ghayr alquran wa kataba anni ghayr alquran falamahu kab ku rubuta wani abu daga baki na wanda ba qur'ani ba duk wanda ya rubuta ma ya goyi kenan wannan sai zaman hani ne ga rubuta hadisi kuma wata rana annabi yayi khutba sai aka ji ya ce uktubu li abi sha ku rubuta ma abu sha da yan nema a rubuta mishi hakanan kuma maganganun dai sune hadisan kowanne suna da hujjoyin su amma kuma a ƙarshe sai aka yi ittifaqi akan cewa ya halitta dan shi yasa ma muka ga gasanin littattafai na hadisi yace fal izn liman khifa nisyanuhu iznin an ba da iznin rubutawa ne ga wanda yaji tsoron har da shi zata bace zai ji tsoron mantuwa wannan hayu liman wajifatikalahu wa khifatik amina wa khifatikalahu hani kuma an hana ne ga wanda ya amince kuma yaji tsoron ya dogara ga rubutun nan nashi kenan shi aka hana ya rubuta wanda yana da harda kuma in ya rubuta zai dogara da rubutun nan aw nahina fi ikhtilatihi bil qur'an ko kuma hanin an hana ne dan saboda lokacin an ji tsoron zai cha kudai da alqur'ani wa azina hina amina kuma aka bada izini lokacin da aka amince da wannan kenan annabi yana wadin qur'ani yana wadin hadisi in duka suke rubuta sai cha kudai ma wasu sai yayi hani shine wani taujihi daga cikin taujihat inda malamai suke yi summa alakatibihi sarful himma kenan tunda ya tabbatar mana da cewa ya tabbata dai cewa ana rubutawa bayan an yi sabani to ya tabbata ana rubuta to kuma sai bayanin yadda ake rubuta da kaidodin rubuta hadisi yace summa alakatibi sanan wajibi ne ga mai rubutun hadisi sarful himma ya karkatar da himma shi ila dabdihi zuwa ga kiyaye shi wa tahqiqihi da hakkake shi shakalan wanaktan wajen wasalin shi da kuma dugo sanya dugo yu'manu labas wanda za a amince ma wannan cakudewa duk inda wasali yake wanda kamata ya ma wasali yayi zamu ga abubban da kamata amma wasali sun makila sannan sai ki ce inna ma yushkilul mushkil ana yin wasali ne ga wanda ya kasance mai rikitarwa ne duk wata kalmar da zata rikitar a cikin lafazin hadisi to a wasal ce ta danka wani ne nutugin ta ba yadda take ba ya dauki fasara ta a wani abu daban mun ga sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ila anza wani wanda ya fasara shi sallan nabi sallallahu alaihi wasallam ila anza yanda ya fasara shi ihsihim kuma ya fada da ihsihim mun ga matsalar da hijayo duka rishin wannan dabadin hadisin ne wa nukila an ahli ilmi karahatul ijam an cirato daga wasu malamai suka ce makaruhi ne al ijam sanya dugu kawai a bar shi a yadda yake da fa da sinun da shinun da wannan a bar su duka yadda suke babu da wal i'rab da kuma yin i'rabi i'rab shine an nukat sa musu wannan wasa abin nan a shakal nake so yin wasal ce shi suka ce an ki illa fil multabis amma si abin da aka ji tsoran cewa zai cha kudi wanda aka ji tsoran zai cha kudi sai a wasalce shi a sa mishi kuma diya wakila wasu suka ce yushkilul jami dukkan shi ya wasalce shi wannan kuma shine abin da malamai suka tahi akai kamar yadda zan magana ya wasalce dukkan abin da ke cikin hadisi dan saboda shi zai sa mai karatu dalibi mai harkun karatu zai zamana ya kiyaye ba zai shiga cikin karanta lafazin hadisi da kurakure ba dan karanta shi da kurakure zai bada wata ma'ana daban malamai suna cewa idan baki yayi masa sara fasara mutuwa take duk wani bakin da aka fasara karanta shi ba daidai ba to sai ga fasara shi tayi wani waje daban shi yasa qadi iya da cikin al-ilma yake cewa huwa sawab wannan shine daidai cewa duk a wasalce lafazin hadisi kuma wannan yana daga cikin manhajul basil ilmi duk wanda zai rubuta bahasi duk inda aya ko hadisi ta zo wajibi ne tilasi ne ka kawo su da wasalin su baka kawo hadisi ko aya yana cikin ma'akhiz a ga ka rubuta bahasi cikin aya ko hadisi wannan rancin albasil ilmi al academy wanda aka tahi tsarin shi akai wanda na license ne ko na magister ne ko na doctora wajibi ne ka wasalce aya qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baka kawo shi hakan to kun ga inda malamai suka yi bayanin shi qadi iya da yake cewa lasiyam lil mutabbil mutadi balle ma a ce in mubtadi ne ran fara daukan karatu ne gairan mutabahir fil ilm wanda bai yi nutsu a cikin ilimin ba fa innahu la yumazzu ma yushkil mimma la yushkil dan shi ba zai iya rarrabe ba wanne ne mai matsala da wanda bai da matsala wanda zai rikitar kawai yace abin da yake daidai shine wasalcewa kawai shine daidai asaniya mas'ala ta biye yake cewa yan bagi an ya kuni ita tinahu ya kamata ya kasance kulashi bi dabdil multabis da wasalce wanda zai rikice min al-asma'i aksar daga sunaye mafi yawa duk wani suna wanda zai rikitar to ya kasance ya wasalce shi misalan daga cikin malaman hadisi ka samu kamar ibn al-mulakin to he ka wasalce in ba annabi ne ya karanta ibn al-mulakin ko ibn al-mulkan ko ibn kaza ko kuma makamantan wannan ko kuma sirajuddin al-bulaikini wani ya karanta shi da balkini ko kaza wanda sunan shi ba haka nan bane wanda littattafai na musamman akai akan dabdu asma'i watul hadis wasalace sunayen malaman hadisi wanda sunayen su yana da wahala fada wanda wannan ilimi ne mai zaman kanshi malaman hadisi sun san shi wa yastahabu dabdul mushkil fi nafs alkitab yace an so mutun ya wasalace abin da ya kasance mai rikitarwa ne cikin nafsul littahin wa katubuhu madbutan wadihan kuma wa katubuhu ya rubuta shi rubutun shi kuma rubutu zahiri wanda yake kirara madbutan a wasu kuma wadihan a hili fil hashiya cikin hashiya kubalatuhu a cikin gaban shi a cikin gaban wannan kin kenan a gaban rubutun in an samu wani abu wanda zai ya rikitar a cikin wani littafi to yayi hashiya a daidai gurin dabara gurin abun gakin sai ya rubuta shi yasa zaga wasu littattafai irin na da zaga ana hashiya a hura wanda hamish ba a ƙasa ake ba wa istahabu an so ta haqiqil khaddi mutun ya tabbatar da rubutu wajen rubuta hadisi duna mashkihi ba waje yayi gaugawar rubutu ba mashak shine suratul kitaba kada ya rika gaugawar rubutu wa ta'liqihi da kuma wangakin rubutu da wa ta'liqil khaddi war quruf kene cha ku da rubutu bai kamata ba dan zai sa wani ya karanta abun ba daidai ba wa yukrahu tadqiquhu an hana yin kananan rubutu illa min wajen rubutun hadisi illa min uzrin sai dai hon uzuri ne kadiqil warq kama kuncin takarda kana da takardun ka biyar kuma gashi abin da kike sa rubuta diyawa ne ka rubutu kanana danye amma in ba nan ba ai wa takhfifihi da kuma sassauta shi lil haml fi safar ga wanda zai dauka cikin balaguro na hauhi da makamancin wannan kenan wannan darura ce littahi ne masalan ya san sauyi fatahul bari kuma ka dauka kai balaguro da shi to kai kananan rubutu zan yi tsaya a mujalladat kadan dan saboda in ka je wajen balaguro ba zai yi nauyi ba wanda zai cutar da kai yace wayan bagi dabdul huruf muhmala ya kamata mutun ya wasalce huruf harufa wanda suka kasance muhmalai ne wanda ba su da da kila sai malamai suka ce tuj'alu tahata dal wa ra'i wa sin wa sad asanya a karkashin dal da ra da sin da sad da ta wal ayn da aynu an nukatu lati fawqa naza'irha nukatu wanda suke saman kwatan kwacin su wannan abubuwa ne da sai mun rubuta su a tabulo mutum zai gane abinda suke nihi ga harfin dal na masalan kuma ga harfu zal wannan kafin a tabbatar da rubutu yadda yake a tsaye da kowane ga yadda za a yi shi kenan in dalu ne in ka taho masalan a yanzu mu haka kawai muke barin shi to abinda suke nihi in dalu ne ka zo ka mishi haka in kuma zalu ne ka mishi haka kenan wanda zai bambance shi kawai dai suna ba da hanyoyi ne da su bambance maka tsakanin dalu da zalu in kuma ra'u ce da zalu kenan ita ma zalu ra'un ka bar ta mata haka zalu ita kuma ka mata haka kenan shine a sa mishi an nukat wanda suke kalkashin kishiye su wanda suke saman kishiye su ra'un kishiye ta ita ce zayin tana da da a sama to ita kuma a mata a ƙasa dan saboda tabbatar da cewa ra'un kinci me yasa dan saboda in ka barta a haka ba tare da ka mata komai muka ba ta ai haka mu razan mu karanta to a cikin akwai wata kalmar da zata zo tana in an sa ra ma'ana tana zuwa an an sa zayin ma'ana tana zuwa kenan in muka ga mai rubutun ya sa haka kawai mun tabbatar da cewa ya tabbatar da ra'un ce ba zayin bane sabanin in ya bari haka sai mu ce to tana yi wa wannan ko zayin ce ko ra'un ce mu shiga shakku amma in yin musu daya tabbatar sai mu tabbatar da cewa to ya tabbatar mana da kawai ga kaza ne yake ne haka nan sun haka ne shi ne su kuma wannan kenan wannan nau'i ne na rubutu wanda yake ba mu labarin shi yace fauka naza'ir han da ke saman abukanta wakila wasu suka ce fauka haka qulamatu zufur ai a sama amma ayi ta kamar wangakin farce cire farce da ake mutajia ala kafaha tayi kwance akan kiyarta kenan wasu kuma suka ce zayukin da rawunkin da huruf wanda suke kama da su masalan ga zayun nan kai ga zayun nan kai to kuma ita ra'un kai mata wani abu a sama kwantacce wanda yake kama da farce an cire shi kenan sai kai haka a saman ta kenan shine alamun cewa ra'un ce ba zayin bace kenan bambancewa duka a sama ne amma kuma sai dai shi wannan wani dan abu ne kwantacce ita kuma wannan kawai nukta ce shine abinda al-Imam an-Nawawi yake ni wakila yace wakila wasu ka ce tahataha ayi a kasanta harfun sagirun misluha ayi harafi karami wanda yake kama da ita kenan harfun sagirun misluha ga tara uce ka rubuta ta masala ga ta zayin ce ka rubuta ta kenan zayin ita ga ta musanta kullun ita da danta a sama to ita kuma ra'un din kai kwatan kwacinta a kasanta dan karimi kenan kuma sai kai haka karimi a kasanta kenan wata yar ra'in karama a kasanta a gane cewa raji bambance ta da zalim in dalu ne shi ma shi zalim gashi da dan shi sama shi kuma dalu sai ka mishi haka shi ma dan karimi a kasan shi shine al-Imam an-Nawawi yake ni yace wa fi ba'dul kutub al-qadima fawqaha fatun sagir a cikin wasu littattafai wanda suke da dadu na magabata suna sanya musu haddun sagir wani dan zane dan karami kenan wani dan kurtun karami su kuma sai su mishi wani haka kenan sai su mishi wani dan haka kadan a saman shi wanda zai bambance shi duka dai suna nihin ba da hanyar da za a bambance tsakanin wasu huruf wanda suna da kishiyoyi wa fi ba'daha tahataha hamza a cikin wasu littattafan kuma an samu kalkashin su hamza ne ma suke kenan kalkashin wanda suke in kalkashin dalun ne kalkashin ra'un ne sai kai hamza a ƙarshe kenan sai kai hamza a ƙarshe wanda zai bayyana bambancin ta da al'uwarta wala yan bagi yace bai kamata ba an yasaliha ya kawo wani istila'i ma a nafsihi tare da karan kanshi bi ramzin la ya'rifuhu an-nas da wani ramzi wanda mutane ba su san da shi ba kenan bai kamata ba wannan an hadi abubuwan da ake rarrabiya ko to kan mutun ya kawo wata alama ta rarrabiya tashi ta karan kanshi wanda shi kadai ya santa wasu bisa santa ba dan sai ya sa mutane cikin rikitarwa shi rubutu in kai ba kanka ba kanma kai shi kan mutum ma wani zai iya dauka ya karanta wa in fa'ala idan kuma ya aikata yayi ma kanshi wani istilahi falyubayyin fi awwalil kitab, ya bayyana a cikin farkon littafin aw akhirihi ko karshen shi. Kenan in kuma mutun yayi ma kanshi wani istilahi, to ya tabbatar da cewa ya ma mutane bayani a cikin muqaddima ko kuma a cikin karshen littafin, yace inna rubuta kaza kaza nike ni, inna rubuta kaza kaza nike ni. Kamar masalan ba ku misali a cikin rusa, a cikin bahasina na magister na sa cewa duk inda na sa dal darun nuna, ina nufin duna darun nasha, duna darun nasha, ko kuma na sa darun ba'un, ina nufin duna daba'a, biduni daba'a, kenan littafin ban samu daba'a shi ba, bai da daba'a, daba'a da ula ko saniya ko salisa. To wanda shi ne wanda ya shahara malamai a farko yake cewa ar-rumuzat al-mustaqadama fi ar-risala, ramzin da zaka yi amfani da shi cikin bahasi tun farko ka bayyana shi, ka bayyana cewa in nace kaza dan saboda kai san ma ba wai sanannan abu bane wajen malamai. Wanda bai san wannan ba, bai ga wannan bayanin ba a farko, in yazo zai gane wannan me kake ni, kenan sai in ka mishi bayani. Yace muraduhu, abinda ake nihi, an yi akani bai da mukhtalifin ruwayat, ya kula da wasalce ruwayoyi masu sabani, wa tamyizuha, da rarrabe su, fayaj'alu kitabahu ala ruwaya, sai sanya littafin shi akan ruwaya. Yace summa ma kana fi ghairi hasan, nan abinda ya kasance abinda yake ba cikin littafin ba, ba cikin ruwayar shi ba, min ziyadatin, wanda yake na ziyada ne, alhaqa hafil hashiya, to wannan kuma ya riskar da ita a cikin hashiya, cikin hashiya wannan gurin da ake nihi, nan killittayi, nan killittayi. Shi yasa ake bari wannan sanannan abu ne wajen malamai, ko Qur'ani ko hadisi ko ma menene ake rubuta, a bar wannan dan abun, ba a banza ake barin shi ba, kai ba haka je kari ya kasa, dan an samu gyara wannan gurin nan za a yi shi, in an samu wani ishara nan za a yi. Kenan shi ne ce sai ka zo hashiya, abinda ba cikin littafin yake ba ka yi shi ba a ciki ba, au na kasin ko kuma wani ragi ne aka samu, an samu wata ragewar kalma, sai kai a hashiya, a alama alaihi, sai yi mata alama, ya alama cewa gashi, au khilafin katabahu, ko kuma an samu sabani sai ya rubuta. Gashi nan muna gani, muna karanta sahih al-Bukhari, inda aka samu sabanin ruwaya sai su zo kasa hashiya su ce a cikin nuskar wani kuma kaza ne, kenan wannan sabani muayyana fi kulli zalika ma rawahu bi tamam ismihi, kuma wannan kin ya rubuta shi dukkan shi, dukkan shi ya ayyana shi da sunan shi gabaki daya, la ramizan, ba tare ba ramzi zai yi ba, ba alama zai yi ba, ya sa shi ya rubuta abun yadda yake. Illa an yubayyana awwalul kitab wa akhir, sai dai in ya bayyana cikin harkon littafi ko karshen shi cewa duk inda na rubuta kaza kaza nike ne. Waqta fa kasiruna bi tamyiz bi humra, wasu da dama cikin malamai sun wadatu game da rarrabewa da jar rubutu, inda yake kuskure ne sai su rubuta shi da jar rubutu su yi alama. Fa ziyadatu tulhaqu bi humra, qali a cikin littafin sai a riskar da shi da jar rubutu, wa naqasu, shi kuma naqas, shi kuma naqas, yuhawwaq alayhi bi humra mubayyana ismu sahibihi, shi kuma a rubuta shi, shi ma a kai shi can hura da wannan kishi, ana bayyana ma'abucin wannan gyaran da aka yi, ma'abucin wannan ragin da aka yi, awwalul kitabi aw akhiri, cikin harkon littafi ko kuma karshen littafi, duka wannan yayi kokarin yin su ba dan komai ba, saboda kiyaye rubuta maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuskure. Ya wajen ta hakikin tabbatar da rubutu, Ibn Qutayba yake cewa Umar ibn al-Khattab yana cewa sharrul kitabul mashku, mafi sharrul rubutu shine gaugawar rubutu, wa sharrul qira'a al-hazara, ma mafi sharrin qira'a gaugawar qira'a, yace wa ajwadul khaddi abyanhu, mafi kyar rubutu shine wanda kowa zai iya gane shi. Kenan wannan a Umar ne, Allah mushi rahama, yake faɗi wannan magana. As-salisa, mas'ala ta uku, yambagi an yaj'ala bayna kulli hadisayn da'ira, ya kamata a ƙarshen ko tsakanin kowane hadisi bi ya sanya da'ira, ya sanya wani kuri karami, nukila zalika an jama'a, dan saboda bambancewa tsakanin wancan hadisin da wannan, kan wanne dauka cewa duka hadisi ɗaya ne, yace dan an cirato wannan daga magabata da dama. Wastahabba al-khatibu an takuna ghuflan, khatibul bagdadi ya so ya kasance a bar shi kawai, babu ko guri ne wanda babu komi a ciki. Kenan ya zama na masalan ga nan nukta sama, ka kawo wani hadisi guda nan gurin, ka kawo wani hadisi nan, to kuma kasan shi zaka kawo wani hadisi, to sai kai wata da'ira haka karama. Kai wata alama wadda za a iya gane, to shi ne duka basi. in kuma wannan ba ta samu ba a ra'ayin kabibul bagdadi kai na sama nan gurin a kasan shi sai kai alama wadda take ka dan tsaitare kawai abinda ake sani da paragraph ko kuma abinda ake sani da faqara kenan sai ka tsallake wannan sanannen abu ne wajen malamai kenan dan saboda bambancewa cewa wancan hadisin ya kare wannan na kasa wani ne wanda su wancan lokacin su yawaici ba arkan ba ba wannan ba ake sama hadisan yace fa in qabala na qada wasduha idan kuma yayi sai muqabala na qada wasduha to tsakiyar sai sanya mata da wa yukrahu fi misal Abdullah an karhanta wajen misalin Abdullah da Abdurrahman ibn fulan kitabatu abdu fi akhir sadar ya rubuta kalma abdu kin a karshen sadar wasmullah sunan Allah kin kuma ma ibn fulan fi aqwal al-akhwan wannan fi fulanun awwal al-akhir a karshe sanya shi a karshe farkon sadar ta biyu kenan masalan zai yi rubuta Abdullah ne ba zai yi haka ba ya taho nan karshe sai ya rubuta abdukin haka kuma ya zo nan sadar na biyu sa Allahu haka ta yadda mutum zai karanta zo abdu kuma ya komo ce Allah ko kuma abdu kuma komo ce Ar-Rahman in gurin bai isa ba kawai kai ya rubuta shi nan gaba ɗaya dukan shi ya komo ya rubuta Abdullah anan ko Abdurrahman anan yana daga cikin shi ma ka'ida ta rubutun hadisi yake cewa wa kaza yukrahu haka nan an ki makaruhi ne rasulu akhiru ya sanya ar-rasul a karshe Allah kuma shi ma a karshe ma sallallahu alaihi wasallam awwalu a can rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zai sa sai sa rasulukin a karshen sadar Allah in ya komo wata sabuwar sadar yayi wannan ba a so makaruhi ne wa kaza ma ashbahu haka nan duk abin da yake kama da wannan haka nan ibnu idama baka bar ibnu a can ba kuma ka zo nan ka rubuta wannan duka sanannen abu ne daga magabata ka same su malaman manhajul bahsul ilmi suna karantar da shi yace wayan bagi ya kamata an yi hafiza ya kiyaye ala kitabati salatu wat taslim akan rubuta salati da tsira ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yas'amu min takrari kada ya kosa wajen yau maimaita shi in so dubu a safaha dai sunan annabi zai zo dole sai ka rubuta sallallahu alaihi wasallam wa man aghfalahu duk wanda yayi banza da wannan hurim hazan azima za a haramta mishi rabo mai girma dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi rawwa shine wanda yake wanda bai mishi salati wanda an ambaci al-bakhilu man zikirtu indahu falam yusalli alayhi marawaci na karshe inji annabi shine wanda aka ambace ni bai mini salati ba kenan a rubutu ko a magana aka ambace annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne tilas ne ka mishi salati kai ma haka mai rubutu wala yataqayyadu bima fil asli in kana naqisan ba a qayyade ba cewa a cikin asalin littafin in ya kasance na kasashe ne a cikin littafin da zaka masalan ka dauki wani littafi zaka sauye shi to a jikin littafin an rubuta rasulullah ba a sa sallallahu alaihi wasallam ba ba ruwanka kace ai kai asalin abin da ke ciki zakka bi a kai wajibi ne sai ka rubuta sallallahu alaihi wasallam zakka banza da asalin wannan dan ya saba ma umarnin Allah da manzon shi wa kaza sana'u ala Allah haka nan yabo ga Allah kama kace subhanahu wa ta'ala ka azza wa jalla wa shibihi duka wannan inda ka ambaci Allah to kace Allahu azza wa jalla ko Allahu ta'ala kaka ce kawai Allahu ka bar shi haka nan wa kaza taraddi haka nan ne cewa radiyallahu anhum wa tarahum da irhama ala sahaba ga sahabbai wal ulama da malamai wa sairul akhyar da sauran bayin Allah na gari in ka ambaci sahabi kace radiyallahu anhu ko radiyallahu anhum ko anhuma in ka ambaci wani malami kace rahimahullahu ta'ala yace wannan duka yana daga cikin wajibi na rubutu yana daga cikin dole mutum ya rubuta shi wa idza ja'at ar-riwaya bi shay'in idan riwaya ta zo da wani abu minhu daga gare shi kanatin ilaya bihi ashad amma a kula da shi shi yahi kamar kana sauye wani littafi ka rubuta ai shi mai littafin ya rubuta Allahu azza wa jalla to kai in ka zo kaka ce Allahu tabaraka wa ta'ala ka bar shi azza wa jalla din shi yadda ya bar shi shi yahi dan saboda ya kawo kaka sauya mishi wa yakrahu al-iktisar dinya wannan saboda karan nan ne yana ragewa wa yakrahu al-iktisar an karhanta taqaitawa ala salati akan salati aw at-taslim aw at-taslimi da taslimi kadai an karhanta ka wace annabi alayhi salam ko alayhi salat dole hika hada alayhi salatu wassalam ko sallallahu alayhi wasallam yace wa ramzu ilayhi ma min al-kitaba kuma yin alama da gare shi a cikin rubutu shi ma an hana makaruhi ne kaga yawan ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rubutu yayi yawa maimakin ka sa sallallahu alaihi wasallam kawai kai ramzi da sinin ka sa sinun kadai kana nihin sallallahu alaihi wasallam sadun muke so ka sa sadun kadai kana nihin sallallahu alaihi wasallam a rubutu zaka ga wasu suna yi amma kuskure ne dole ko su dubu zai maimaita kamar yadda ya fada karka ga shi kai ta rubuta shi alheri ne yayin saboda malamai suna cewa mafi yace bal ya kutubu ma bi kamalihi ma bari ya rubuta su dukkan su yadda suke ya rubuta salatin duka ya rubuta taslimin kuma haka nan kai yayi ramzi kenan wajibi ne ya rubuta su duka kai takaita saboda malamai suna cewa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa mafifita cikin ku wanda suka yi kusanci gare ni suka yi kusanci gare ni ranar kiyama sune masu yi mini salati malamai suka ce sune malaman hadisi dan so nawa su ambace shi sun mishi salati a majalisi dai so nawa za a ambace shi ayan kaga kullun kana cikin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin babbar farala da daraja ta karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa an karhanta yin da salati banda taslimi kace sallallahu alaihi wa sallam ba kace wa sallama ba dan Allah ta ce sallu alaihi wa sallimu taslima kenan Allah da salati da taslimi ya hada ba in ka takaita daya baka cika umarnin Allah madaukin sarki ba Hamzatul Kinani Allah mushi rahama yake cewa kuntu aktubu inda zikirin nabi sallallahu alaihi wasallam duna salam na kasance a rubutun hadisi ina rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ban cewa wa sallallahu alaihi wasallam kawai ce nake annabi alaihi salam alaihi salatu yace faraitu fil manami sai naga annabi a cikin mahalki fa qala li sai ce mun malaka la tutimmu salati alayya me yasa baka cika salati a gare ni kenan wannan yake ayyada wannan magana da malamai suka kawo na hudu alaihi muqab alaihi muqabalati kitabi bi asli shaykhihi wa in wa in ijazatan alaihi wajibi ne gare shi muqabalati kitabihi yin muqabalar littafin shi bi asli shaykhihi da asalin littafin malamin shi wa in ijazatan koda ijaza ne ya bashi mun gani daga cikin anwa'u aka samu tahammulul hadisi mun ga ijaza to koda ijaza ce malamin ya baka na littafin in zaka sauye to kai kokarin daukan asalin littafin na malamin mala in zaka sauye kaga yadda littace ke cikin littafin malamin ka haka ne ka dauka haka ne ka kwafa dan ka aje ka kwafa wani guri da kuskure yace wa afdalu fa mafificin shi an yi musu ka huwa shi ya rike abun wa shaykhuhu da malamin nashi kitabuhuma kitabaihima littatahan nasu halat tasmi'i lokacin tasmi'i lokacin da malamin ku yake karanta muku littafi ko kuma wani yake karantawa shi yana fassara to ya zamana kai kana da littafin wajenka malamin yana da littafi a wajen shi dan saboda ba a san kuskure cikin sha'anin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yustahabu an yanzura ma'ahu man la nuskhata ma'ahu yace an so mustahabi ne ya duba wanda bai da nuskha tare da shi la siyaman in arada naqala min nuskhatihi balle ma idan ya kasance yana son ciratar rubutu daga nuskhar shi kenan wanda ya kasance babu nuskha tare da shi yayi duba ga nuskar wani wa qala ya haibul ma'in yake cewa Allah mushi rahama la yajuzu an yarwi min ghairi asli shaykh bai halitta ba ga mutun yayi ruwaya daga littafin da ba asalin na malamin bane illa an yanzura fihi halas sama sai in yayi duba ga littafin malamin lokacin da ake bada karatun wa sawabul ladzi qalahu lil jama'ir amma daidai kin magana da malamai suka fada annahu la yusarradu nazaru ba shardan ta kallan shi ba mustahabbi ne dai wala muqabalatuhu bi nafsihi ko kuma muqabalar abin da karan kan shi yace bal yakfi muqabalatu siqa bari ya wadatar muqabala ta siqa ayi kitabin kana cikin kowane littafin ya kasance masalan an samu wani wanda cikin wajen daukar karatun kun amince da shi kun yarda da shi wannan karatun da malami yake baku shi yana muqabala shi yana da littafin a hannun shi kuma ya tabbatar muku cewa abinda malamin ya faɗa shine a cikin wannan littafin ba a samu sabani ba ya wadatar ba dole sai kowa shi karan kan shi yayi muqabala ba yace waye kafi muqabalatu bi far'in qubila bi asli shaykh kuma yace ya wadatar wajen muqabala me yake cewa muqabala muqabala shine ka dauko littafin da ka kwafa na malamin naku lokacin yana fada kana rubuta yana fada kana rubuta shi da littafin shi to in ka kare rubutawa ka amso littafin na malamin ka duba kaga abinda ka fada ya fada kan rubuta haka ne babu kuskure shine muqabala to yace wannan muqabalar yana wadatarwa maka samu wani far'i wanda an yi muqabala shi da asalin na malamin wa muqabalatuhu bi asli shaykh almuqabil bihi bi asli shaykh ya samu littafin da an yi muqabala da asalin na malamin masalan ba dole sai na dauko na malamin ba na yi muqabala shi in an samu masalan malam Abdurrahman lokacin da muke yi ya muqabalan nashi da asalin wanda yake hannuna to wani in zai tashi zai iya daukar na malam Abdurrahman yayi muqabala shi da shi dan saboda shi yayi muqabala da na malamin kenan zai hudda mishi shakku abinda ake so dai tabbatar da abu fa in lam yuqabil asalan idan ba ai muqabala shi da asali fa kada ajaza lahu ruwaya minhu wasu malamai sun halatta yi ruwaya daga gare shi cikin su akwai al-ustaz Abu Isa Hakal Isra'ini da Aba Ubakar al-Isma'ili da Burqani da Khatib me yake ni nan da Aba Ubakar wa zai bayyana mu da yace Aba Ubakar al-Isma'ili da Burqani da Khatib wannan mutanen uku da ya kawo dukkan su Abubakar ake ce musu Abubakar al-Isma'ili Abubakar al-Burqani Abubakar al-Khatib mai makin dukkan su ya kawo ya ce wanda suka rawaita Abubakar al-Khatib Abubakar al-Burqani Abubakar sai ya ce Aba Ubakar kawai wanda ake ma alkunya da Abubakar su duka ukun nan in kana naqilu sahihun naqal suka ce ya halitta in mai ciratarwar ya kasance mai ingantacciyar ciratarwa ne qalilus sagal mai kuskuren shi kadan ne wa naqala min al-asl kuma ya cirato abin daga asali wa bayyana hadal ruwaya annahu lam yuqabil kuma ya bayyana cikin ruwaya cewa shi ho bai muqabala da asalin littafin malamin ba yace wa ra'i fi kitab shaykhihi ya kiyaye cikin rubutun malamin shi ma aman fokahu tare da wanda ke sama da shi ma zakarna fi kitabihi abinda muka ya ambata cikin littafin shi wala yakun qada'ifatin kada ya zamana kamar wasu jama'a idza aradu sama'ahu idan sun so sauraron shi ne kitabin sami'u ga wani littafin da suka ji min ayyu nusqatin tafagaga dukkan wata nuskha da ta yi muwafaka yace wa sayati fihi khilaf wannan mas'ala sabani zai zo akan ta wa kalamun akhar da wani zance daban fi al-awwal nau'ul ati cikin nau'in da zai zo gina wannan mas'ala zai kawo ta ba sai mun tsaya bayani kan ta al-khamisa nabiyar al-muqtar fi takhrij as-saqit mukhtarin zance abin zabi cikin magana wajen takharijin wata kalma da ta fadi wa huwa al-lahaq bi fathi al-lam da fathi al-lam wal ha al-lahaq shine ake ce ma al-lahaq wata kalma cikin rubutu da ta fadi ko ni wannan wani lafazi da ya fada cikin littafin to wannan idan zakai takharijin ci an yakhutta min mawdi'i suqutihi yayi kurtu yayi kurtu a gurin faduwa kalmar fi sadara cikin sadar khaddan sa'idan wani kurtu wanda yayi sama ma'dufan bayna sadarain wanda akai adafin shi tsakanin sadar guda biyu adafatan yasira ila jihatil lahaq wanda yake adafi ne karami zuwa ga jihata ta wajen kalman nan da ta sare yakin da ta fadi an gane abin da yake ne a barbarci mana mun ta bayani a barci zai zo eh abin da yake ne wanda yake rubutun Allah ya san me ake nihi da wannan in an samu wata kalma da ta fadi kawai mutun ya ja kara yayi alama da guri gashi nan ana cikin rubutu wata kalma kaga ta fadi to inda akai ta fadi din kai kai alama kawai a cikin gurin ga cikin kalman nan ana tafiya ga ayan nan masalan ko kuma ga hadisi sai kaga anan gurin ka rasa wata kalma to sai kai haka abin da yake ne anan gurin sai ka rubuta ta kenan kana nin ana tafiya wannan kalma ta fadi ga kanan kuma inda aka sa ta kenan shine kawai mutun ya ja kara yayin nuni cewa ga wanda sanannan abin malamai suka yi istilahin wannan duk wani abin da zamu gani cikin harkar neman ilimi ba ko bane magabata suka tabbatar da shi wakila wasu malamai suka ce ya muddul adafa ila awwalil lahaq ya ja wannan adafin kal abun kurtun da zai zuwa ga farkon awwalul lahaqin wajen kalmar lahaq wai kutabul lahaq qubalatahu wal qubalatul adafa sai ya rubuta kalmar sarayayya a wajen wannan adafin da yake hashiyatul yumna a cikin hashiya ta dama kenan ta wannan gurin na dama dama shine nan gurin al-tan da ke rike kenan yayi alama yayi wannan wajen sai ya rubuta a wajen abun gakin wajen kalma da ya adafa in litta sa'ati in gurin ya wadatu kenan in gurin ya rubu sai a rubuta illa an yasqutu fi akhir as-sadr sai in a karshen sadar ne ya fadi fa yukhrijuhu ila shimal sai ya sashi a cikin karshe wa yaktubuhu sa'idan ila a'la al-waraqa sai ya rubuta shi yana sama zuwa ga saman waraka kenan yanzu nan gurin an samu masalan kalmar ta fada abin da yake nihi nan ne karshen sadar gashi nan bakin karshen takarda nan gashi a karshen takarda ne yana rubutu ya taho a daidai nan ne karshen sadar ne aka samu wata sakadin aka samu karmar da ta sare to anan gurin sai ya zo ya rubuta ta ma'ana ta yi sama daga nan gurin kamar ka masalan mu duka kalma alashi ta fada sai ya rubuta ta anan kenan sai yo nan gurin yayi sama da ita kenan nan gurin tunda karshe ne hagum ne abin yanzu an ce a dama ake so a yi rubuta Allah to amma da yake ya zo karshen sadar na hagum to sai ya rubuta shi anan babu lai yace wa laqtu busairin ilas fa in zada lahaq ala sadri idan lahaqin kalmar sarayya ta karu akan sadar din ibtada asturahu sai kara wata sadar min a'la ila aswal daga sama zuwa kasa kuma da yazo sadar nabima ita ma nan gurin an samu wani sadar an samu ta kalmar da ta fara ita kuma sai yi wannan kasar ita yi haka masala kenan sai zamanin da wannan musu game ba amma yace ita ma wannan sama zai yi da ita sai su gani duka dukkan abubuwa ne wanda mutum da yake rubutu shi ya san yadda zai ma kanshi amma ana ga maka hanyoyin da zasu zamana masu kyau ne wanda zasu gyara ka su gyara wanda wani in yazo karantawa ba zai cakude ba dan kaka sa akan ka rubutu na takarda ne cewa kanka ne kake ma mutuwa zaka yi wani zo ya dauke shi kuma yi karatu da shi ko wani ya are shi yace fa in fa iza zada Allah haqa yawa shine wannan fa in kana fi yaminul waraka idan ya kasance a damar takarda ne in ta hat ila badinihi sai kare zuwa ga karshen zuwa ga cikin takardak wa in kana fi shimali idan kuma ya kasance a hagu ne fa ila darfiha sai kasance zuwa ga darfin takardak kamar yadda muka yi nuni summa yaka to fintaha illah sanna a karshen lahaqin nan da ya rubuta sai ya rubuta kalmar sahha kenan sai ya rubuta kalmar sahha a karshe wanda nuni ne kan cewa wannan gyaran shi yayi shi kuma dai shine daidai wakila wasu malamai suka ce yaktubu ma a sahha raja'a tare da kalmar sahha kin ya rubuta raja'a wakila wasu suka ce yaktubu kalimatul muttasila bihi dakhil alkitab ya rubuta kalmar da ke sada da shi tare da shi cikin littafin wannan wata magana ce walaysa bi mardi amma ce nan ba magana bace abin yarda gyaran kai shi a cikin takarda ko a cikin littafin ko in a Allah ne a cikin Allah zai tabbata da rubutun da wannan su cakule wannan ba za a yi ba yace li annahu tadawilun muhim dan saboda tsawaitawa ce kuma wanda zai tabata na ta sa wahami wa ammal hawashi min ghayr al asal amma hawashi hashiya da mutun zai wanda ba a cikin asalin littafi ba suke wannan ai ana bayani ne akan cewa wata kalma ce cikin asalin littafin ta faɗi cikin asalin aya ko cikin asalin hadisin ya faɗi ake wadin yadda zaka gyara amma yace idan ya kasance wani abu ne wanda ba cikin asalin littafin ka sharhin kamar sharhi ne zaka yi wa bayanul garad da kuma bayanin cewa wannan abin da aka rubuta kuskure ne dan ka'ida ko kuskure ka gani a cikin littafin wani ba ciki zaka gyara mishi ba sai dai kayo hashiya kasa kai bayanin cewa wannan kuskure ne a ikhtilat ruwaya ko kuma cakudewar ruwaya aw nusqatin wana ko nuska da makamancin wannan fa qala al-qadhi ya da yake cewa la yukharraju lahu khatman wannan ba zai mishi takharijin rubutu ba wal mukhtar istihbab at-takhrij wannan shi magana shikenan amma yace mukhtar zababban magana wajen malamai istihbab at-takhrij mustahabbi ne mutun ya huddo kalmar nan min wasatil kalima daga tsakiyar kalima al-mukharraj li ajliha wanda za a yi takharijin dan saboda ita muna gani a cikin tsahil at-takhrij daga nan hashiya zaka ga akwai rubutu to shi ma wannan kaida ce wanda an azata kenan su wancan lokacin anan suke yi amma yanzu duka computer ta saurayi tsarin gashi nan yadda muna ga yadda ake hamishi gashi nan kenan can da su anan ne ake rubuta sharhi kama a cikin wannan an samu kama wannan lahaqin da gani da a ce ina son yin bayanin me yake nihi sai yanzu nan gurin in rubuta shi to amma yanzu dake jihaz ne da computer ne yake rubutu gashi nan kasa zaka zo kai takharij kai hawo abinda aka sani da hawa mishi yace asadisa na shidda sha'anul mutaqimin sha'ani na malamai wanda suke tabbatattu masu itiqani at-tasihi shine gyara wat tadbib wat tamrid ayn tadbibi da tamridi wannan kalmo istilahi ne na rubutu wanda zan muga abinda suke ne tadbib da tamrid duka abu daya ne yace fa tasihi abinda ake nihi da tasihi kitabatu sahha shine rubuta kalmar sahha muna gani cikin da tattawai ka tarija ga rubuta kalmar sahha a karshen magana to ba haka bane banza suke rubuta ta kaida ce akan abin ala kalamun sahar wayatan wa ma'ana akan maganar da ta inganta a ruwaya da ma'ana ita ce daidai sai a rubuta kalmar sahha a karshen ta wa huwa urratul lishakk aw lilkhilaf kuma zancen in ya zamana abun bijirawa ne ga shakku ko kuma abun sabani wata kalma ce a cikin littafin wanda ana iya sabani ko kuma ana iya shakku akan ta to wannan sai yi karshe a can sai yi alama a kafin ta sai sa sahha ma'ana wannan kin shine daidai wa tadbib shi kuma tadbibi wai sama tamrid shi ake kira tamrid an yi mudda khat awwalihi kasat ya ja wani zane wanda farkon shi kamar sadun ne wala yulzaqu bil mamdud alayhi kuma ba za a cakuda shi da wanda aka jakin ba yumaddu ala sabitin naqalin fasidin wanda zai yi ja akan wani tabbatacce amma naqal ne wanda yake batacce a ma'ana ko kuma a lafazi au da'ifun au naqis ko kuma da'ifiyan magana ce ko naqisi ne wa min an-naqis kaman masalan a cikin wannan kin ana yi in ya zamana kuma kalmar da yake ni a cikin rubutun kuskure ne kuma wannan kuskure ne sai ya ja shi haka kenan yayi wannan su duka ne ku sai kuma sai yayi alamar sadu yayi alamar abu wanda yake kamar sadu haka kenan sai nu da yana nuni shi wancan ai ya rubuta saha shi kuma wannan wanda yake kuskure ne a cikin gurin ko kuma wani wanda yake sabun sabani ne amma wannan kin ba shi bane daidai sai yayi irin wannan alama wanda zata nuna wa mai karatu cewa wannan abin da ke cikin littafin ba shi bane daidai kuskure ne ana gane yayi go yace ko kuma an samu wani naqas alamar da zata nuna cewa wannan jumla akwai naqasi cikin ta akwai wani abin da ya fadi ciki he kai wannan alamar yace cewa min an-naqas na daga cikin naqas mawdu'ul irsal aw al-inqita gurin cewa in hadisi ne akwai gurin irsal ko kuma inqita sai kai irin wannan alamar yace waruwa muqtasara ba'd musujiya wasan su suka takaita alamatut tasyi alamatut tasyi fa ashbahatid dabba sai tayi kama da dabba kin at-tadbib kenan alamatu saha suka yi mata alama ta zaman kamar kusan daya ne wa wujada fi ba'd al-usul al-qadima ana samu cikin wasu asalin littattafai da duddu fil isnad al-jami'a cikin sanadi wanda yake tattarare jama'atun ma'dufa ba'dhum ala ba'd jama'a wanda akai adafin bangaren su akan bangare alamatun tushbihu dabba baina asma'ihim alama wadda take kamar tadbib kamar wancan sarin inda akai magana cikin sunayen su laysa dabba amma kuma ba dabba bace tadbib bane yace ka annaha alamatu ittisal kamar alama ce ta cewa akwai ittisali tsakanin rubutun yake cewa wasu so da yawa sun takaice shi ne yake ni sai na bakwai asabi idza waqa fil kitab ma laysa minhu idan aka yi abu cikin littafi aka samu wani abun da ba cikin shi yake ba yace nufiye bi darbi sai ayi wangakin shi sai a kore shi da addarab bugewa awil hak ko kuma gogewa awil mahau ko kuma shahi shi aw gairihi ko makamancin wannan ma'ana a cikin littafin aka samu wata kalma ko wani abu wanda ba ciki yake a kuskure ne aka sa shi ko mutun ya goge shi ko mutun ya kankare shi ko mutun ya shahi shi yace wa awla haddarab amma mafificin shi shine mutun ya addarab shi ne bugewa masalan asalin kamar yanzu wannan a ce shine ba daidai ba cikin littafin na samu to inna tawawu zai mushi haka masala shine addarab in kuma almahu ne awal haka kwata kwata ne goge shi to suka ce wannan shi yayi dan saboda wani wanda zai zo ya san cewa nan me ka goge ba ka sa shi shakku ba ya san cewa ga wani abu nan amma an yi alama cewa ba daidai bane sabanin gogewa kai zai ga guri farag kawo babu komai ya shiga cikin dimuwa cewa nan gurin menene ne ya bace mai yiwa shi kuma gyara ne kai yace sun makara al-aksaruna sannan malamai masu yawa suka ce yuhaddu fawqal madrub yayi kurtu a saman abinda yayi zanan wanda ya goge wancan yace haddan bayyinan rubutu zane wanda yake bayyana ne dalan ala ibdali wanda yake nuni akan cewa wancan abun bata shi ne akai mukhtalidan bihi wanda yake cakuɗe da shi kamar wannan abun yana cakuɗe da rubutun gashi na ayin sa haka na sharce shi wala yadmisuhu kada ya shahe shi bal yakuna mumkin al-qira'a ya bar shi yadda yana iya karantuwa kenan yanzu nan gurin da nayi haka wani in so yana iya karanta cewa abdullahi to amma inda haka ne tayi ne tayin haka kenan yanzu bai ma san ba ko menene kamar shi alama sharce wanda wani in yazo zai iya karanta ko menene amma kuma gashi alamun cewa an gyara shi yace bal yakunu wai samma haza shak wannan shi ake cewa ashak kenan wannan da aka yi wakila wasu suka ce la yukhallatu bil madrub alayhi kada a cakuda shi da kalmar da aka yi wannan kinta da aka buga ta bal yakunu fawqahu ma'tufan ala awwalihi wa akhiri bari ya kasance ma saman shi ne wanda zai adafin shi akan farkon shi da karshen shi kenan yanzu nan gurin wannan magana ta biyu suka ce kuma kada a cakuda wannan kalmar da na gyara masa kamar abdullahi ne shine nake son gyarawa ko to kada mu shi irin wannan da ne farko a mu shi haka in yi haka a saman shi kenan alama cewa shine kuskura alama cewa wannan bai cikin karatu mai karatun yazo wannan kuskure ne kai karanta da shi kan ma in mushi haka kuma wannan kaga yafi bayyana wanda rubutu wannan kullum kowa yazo da yana gani alama kuma da aka ce ma'dufan ala awwali wa akhiri ayi adafin kurtun a farkon shi da saman gidan tsakiyar rubutu ne ake zance
in ka bar shi baka azafin shi ba nan ka gama da farko nan ka gama da farkon shi wani sai ya dibin cewa to wannan furtun da aka yi ko wannan kalmar ta sama ce aka bata masa inda wani rubutu na sama amma in ya san ka'idar yadda cewa wannan sharɗin da aka yi tana fara daga wannan farkon kuma ta kare daga wannan farkon sai ya san cewa wannan kalmar ce aka yi aka yi alama cewa ita ce batawa ba ta saman ta ba wakila wasu malamai suka ce yuhawwaq ala awwalihi wa akhirihi yayi tahawiki akan farkon shi da karshen shi da'ira yasa wata da'ira wa kaza akhiru hakanan karshen shi
wanda suke da abun nan mai sharhi sai gashi nan mai shine kausain da ake yayi alamun kausain kenan sai ka sa kalma a cikin bayanin kausain alamun cewa ita ce kuskure shine ke bayanin cewa yuhawwaq yace wa idza kasura almadrubu alayhi idan aka samu wanda aka yi ma alama su yawa faqad yuktafa bit tahwiki ana iktifai da tahwiki awwalihi wa akhiri farkon shi da karshen shi wa kar yuhawwaq awwal kullu sadrin wa akhiri tana yuwa ayi tahwiki farkon kowane sadar da karshen shi tahwiki dai gashi nan mun yi misali saboda istilahat ne wanda da Hausa baka san ba mai zaka ce musu wanda malamai kuma sun san su in a rubuce mutun ya gani ya san me ake ne wa minhum daga cikin malamai man iktafa bi da'iratin sagira akwai wanda yayi wadatu da da'ira wadda take karama awwal ziyada wa akhiri farkon karshen farkon ziyada da karshen ta kenan kalmar da ta zamana ziyada ce sai mutum yayi kamar nan sai yayi da'ira a farkon ta da'ira shine circle kawai da'ira farkon ta da karshen ta kenan sai a gane cewa ita ce kuskure bata cikin karatu wakila wasu malamai suka ce yuktabu la ya rubuta kalmar la fi awwalihi a cikin farkon shi wa ila fi akhiri kuma kalmar ila a karshen shi kenan wannan gurin da aka yi zamana shine kuskuren a wata magana malaman suka ce sai ya zamana wanda kake ne shine kuskure sai ka sa la a farkon shi nan kuma kalmar ila zuwa karshen shi kenan wannan kana nufin cewa lakin wannan bayyana daga cikin rubutu amma kuma tunda ka sa la daga nan ya za a yi mutum ya gane cewa wanne ne kake ne bai cikin rubutu wannan ila in kenan ila huna kenan la min huna ila huna le cikin rubutu daga nan hazawa nan shine kenan ila lintaha il gaya hazawa nan gurin bai cikin rubutu duk istilahat ne wanda zai sauƙaƙe ma wanda zai in an sa ka'ida in aka bar kowanne mai rubutu masalan ya rubuta abin da ya ga shi ya gane me yake ne to wanda zai zo baya fa kenan aka sa wata ka'ida sai zama duk wanda zo in ya karanci ka'idar nan ya san me ake nihi da abu ba zai shiga cikin rudu ba shi yasa wa abun abun karazuba ko me ake sa mishi ka'ida yace wa amma darbu alal mukarrar amma darbi akan mukarrar ka bugi shahi abinda maimaita shi ne aka mana Abdullahi ne Abdullahi ya kuskure ya rubuta shi faqila malamai suka ce yadrubu ala sani yayi alama shahiwa wannan nabiyin kenan nabiyin zaka goge wakila wasu suka ce yubqi a hasanuhuma suratan wa abyana a ya bar wanda yake kyau sura kuma wanda yake fitowa karara kenan karma ce a cikin littafin a rubutu mutanen ya mance ya karara ta haso bi wasu suka ce ta biyin zaka goge ba gogiya ta shahiwa ba gogiya wacce da muka yi alama wasu kuma suka ce a ta bi mai kyan kawai zaka duba ka bari wacce ita he ka soke ta wa qala al-qadi al-qadi ya da yake cewa in kana awwal sadr darbin idan farkon sadr akwai darb as'ala sani akan nabiyin aw akhirih ko kuma a karshe fa alal awwal to yayi na farkon aw awwal sadr wa akhir wa akhir in kuma a farkon sadr ne to yayi bar sai na karshen kenan a can farkon sadr ya rubuta a karshen sadr ya rubuta Abdullahi kuma ya mance ya rubuta a karshen kasan sadr ma na farko da yazo sai ya sai goge sai rubuta Abdullahi kenan kace he ka bar na wannan in ka goge na karshen sadarin ka bar wannan fa ala akhir sadar fa in takarrar al mudaf wal mudaf ilayhi idan ya maimaita mudaf wal mudaf ilayhi ne aw al mawsuf aw al sifa ko kuma mawsuf da sifa wa nahu da makamanci ce ru'iyat tisalih ma to a kiyaye ittisalin su kenan masalan kamar Abdullahi nan mudaf wal mudaf ilayhi ko kuma masalan humaydu tawil Umairu Tawil masalan sunan marwaci ne ya rubuta shi haso biyu to sai mu kiyaye kalmar da ta zamana a game suke guri ɗaya suke game kamar masalan a cikin nan harkon sadar nan ya rubuta Abdullahi na kuma a can karshen a wani gurin duka ana zancen abinda al-mukarrar abinda mai maituwa yayi kuma a nan gaba sai ya rubuta Abdullahi in bisa mantuwa ko bisa kenan yanzu wannan da wannan a game suke
wannan kuma naga ya bar wata ɗan dan tsakani to kenan wannan zama alama cewa wannan agoge shi a bar shi bai ciki dan saboda wannan gashi a sade yake ko kuma sifawar mausuf ce haka musu haka nan yace wa ammal haqqu wal kashfu amma gogewa da mutun ya sa harci ya kankare abun fakariha ahlul ilmi malamai sun ci wannan ka sa ka kankare ko tawara ce ka sa miyau ka kankare ko ka sa reza ka kankare wannan malamai sun ci wannan duk da ma an allo ne mutun wannan nashi ne karan kanshi ne goge shi ke wannan daban
asamina na takwas yake cewa galaba alaihim yayi rinjaye ga malamai al-iktisaru ar ramz takaitawa akan ramzi fi akhbarana cikin haddasana da akhbarana wa sha'a kuma ya wasu bi haisu la yakhfata da bai boyuwa muna gani akhbarana sai su sana haddasana yi sa sana to wannan yace ya wasu sanannan abu ne malamai suna yin shi iktisari fa yaktubuna sai su rubuta haddasana a wajen haddasana as-sa'u wa nun sai sana kai wal alif da alif kenan kalmar sana kai suke sawa nuna sanannan abu ne wa qartu husafu sa wasu ma suna shahi sa'o'in kawai su ce na kenan babu sana wa min akhbarana daga akhbarana kuma hissa ana wallahi husun ziyaratul ba'i amma bai kamata bai da kyau kara ba kabla nunu kahin bakin kenan bana mutun yasa bana dan sai ba da wata ma'ana wata kalmar daban wa in fa'alahu al-bayhaqi didda al-hafiz al-bayhaqi shi ya aikata wannan yana irin wannan yace wa qadi zadu ra'un wasu suna kara ma ra'un ba'd al-alif bayan alif kenan akhbarana sai su carana wadalun awwalahi ramzin dadalun a farkon ramzin haddasana kenan su sa haddasana kenan kaw ha'un kin ne aka goge wani ma a rubuta duka wa wujidat ad-dal fi khadd al-hakim dalun kin an same ta a cikin rubutun hakim kenan yace dasana wa in fa'al yace fi khadd wa abi abdurrahman sulami da bayhaqi wa in kana lil hadisi isnadani in hadisi yana da sanadi guda biyu aw aksar ko sama da haka katabu inda al-intiqal sai su rubuta wajen intiqali min isnadin daga isnadi ha wa lam yu'rab bayanuha amma taqaddama amma ba san bayanin ta buga wasu wanda suka gabata muna gani a sadarin sahih al-bukhari ko sunan abi daud za a sa ha ita ce wanda muke kiran ha uta tahawilu sanad to sanannan abu ne wajen magabata yace ba san bayanin ta buga magabata wa kataba jama'atu min al-hufaz mawdi'uha sahha wasu malaman ma daga cikin hafizan hadisi suna sanya kalmar sahha madadin ha'un kinnan faishiru zalika bi annaha ramzu sahha sai su nuni akan cewa ramzi ne na sahha wakila wasu suka ce minat tahawili daga tahawili ne min isnadin ila isnad juyawa ne daga wani sanadi zuwa wani sanadi wakila wasu malamai suka ce innaha taqulu bainal isnadain kamar ta shiga tsakani ne tsakanin isnadi guda biyu fala takunu min alhadis batta cikin hadisi wala yulfazu indaha bi shay ba akaranta komi in an zo wajenta ka wuce ta za ai wakila wasu malamai suka ce ramzun ila qaulina alhadis ramzi ne gami da cewa alhadis ila akhirih wa in ahalul magh wa in ahalul maghrib ce amma malaman maghrib kulluhum dukkan su yaquluna sana wada iza wasalu ilaiha idan sun zo wajenta sai ce alhadis ana kanto sanadin ana kanto da an tardu ha utawri sai a ce alhadis kuma sai a ce wa akhbarna fulan ko wa haddathana fulan yace wal mukhtar amma abun zabi an ya kula ha yace kalma ha wa yamur sai ya wuce ta kenan daga ha utahawili yazo yace ha sai ya wuce ta ne saboda nuni ne akan cewa tahawilin sanadi ne attasi a natara yambagi an yi kutubu ba'ar al-basmala ya kamata mutum ya rubuta bayan basmala ismu sheikh ya rubuta sunan malami wa nasabuhu da nasaban malamin wa kunyatuhu da al-kunya shi mai suqul masamu sannan sai ya koro rubutun da yake wannan hadisi kenan kamar surar yace haddathana abu fulan fulanun ibnu fulan al-fulani al-fulani kuma nasaba ce zuwa ga garin su ko kabilar su sannan sai ce haddasa kenan a farkon littafin bayan basmala ana zancen harkar karatun hadisi wa yace haddathana fulanu ibnu fulan al-fulani kuma wannan sanannan abu ne yake karanta hadisi yana ga malamai suna ta istimalin wannan sannan ya koro sanadin yace wa yaktubu fawqal basmala sai ya rubuta saman basmala asma'us sami'in sunayen wanda suka saurari hadisin wannan wa tarihi sama da tarihi na sauraron kenan wannan sunna ce ta malamai ka'ida ce bu duba ha al-imam an-nawawi shekara 600 da wani abiyar su bayan hijira kuma wannan ka'idodi ne da in an zo harkon darasi da muke jin malaman mu suna farawa da hadin tarihi da hadin rana da wannan wannan ne na malaman hadisi gashi al-Imam an-Nawawi yana bayani ranar da aka saurari wannan hadisin a rubuta aw ya katubu fi hashiya ko kuma ya rubuta a cikin hashiya wannan hura kenan da muka nuna yace fi hashiyati awwal warqa farkon warqa aw akhirul kitab ko a karshen littafin ya rubuta tarihis samai aw haisu la yakhfa minhu ko ta yadda bai boyewa dai da kowa zai iya gani wayan bagi ya kamata an yakuni shi yasa zan magani cikin magabata da dama zakai sun ce akhbarana fulanu ibnu fulan fi sanati kaza wa kaza wa kaza sai sun faɗi sanakin da ranar da gurin ma da ba su hadisin duka dan saboda samun siqa ne da abun wayan bagi ya kamata an yakuni bi khati siqa ma'ruful khat ya kasance da rubutun amintaccen mutum kuma wanda an san rubutun shi kamar yanzu nan gurin in za a rubuta wannan abubuwan da tarihin samakin da wannan kin ai zan mu yi kokarin sa mutum ɗaya ne ya rubuta ba wai jama'a duka ba mutum ɗaya ne zai rubuta tarihin sama da asbabul hadirin kin ya rubuta to shi kin ne ake so aka ce ya kasance amintacce kuma wanda an san rubutun shi wani ba zai sace rubutun shi bai ce wani kuma amintacce wanda ba zai sayo sunan wani ba wanda an tashi ba da isa saboda majalisin ba da hadisi lokacin su dubunnan mutane ne mai rubutawa kanshi wani aiki ne wanda ba karami ba kenan ta yadda yana da aminci ba zai soko sunan wani wanda ba a ji hadisin da shi ba malamin ya tashi ba da sanadi ya ba da haddashi kai zo ya sa wanda ba shi ba yace wala ba asa inda haza babu lahi a wajen wannan bi Allah ya saha shehu alaihi malami ya yi mishi gyara wala ba asa ba in yayi kuskure malami ya mishi gyara wala ba asa an yi kutu sama'i babu lahi ya rubuta abubuwan da ya saurara bi haddi nafsihi da rubutun karan kanshi idza kana sika kamar in ya kasance sika ne kama fa'alahu sikat kamar yadda amintattun mutane suke aikatawa wa ala katibut tasmi kuma sai a za a yi hukuncin shi bayani akan shi wanda aka ce ya rubuta tasmi kinnan na hadisi mai rubutawa wannan na malami at-tahari wajibi ne yake yayi kirdadu wa bayanu sami'i da bayanin wanda suka saurara wal musmi'i da wanda abinda aka ji ya tarkin da hadisan da aka ji wal masmu'u bi lafzi wajiz da abinda aka da malamin da ya bada sauraron da masmukin abinda aka ji da lafazi wanda yake takaitacce gairar muhtamil wanda babu yadda za a yi ihtimalin wani abu ma'ana kai ya sa wani abin da wani in yazo zai iya karanta shi da kaza a ya rubuta shi da rubutu wanda kowa na iya karanta cewa wani malam wani dan gidan wani na gari kaza ya ba mu hadisi na littahi kaza a ranar kaza a guri kaza wanda babu wani labas a ciki yace mu jana bi tasawul fi man yusbituhu kuma yin nisanci sako sako da wargi wajen wanda zai tabbatar kada ya zamana kawai masalan malam sa'id ne muka ce ka rika rubuta sunayen wanda suka zo sama a kin wannan littafin sai malam bukhari ya ke wayo mishi yace wallahi ni rannan ta kan ta ga na saurare ku kawai rubuta sunana kawai sai ya rubuta shi wannan ya kiyaye yace wal hazar min isqad ba'da mil gardin fasik kuma ya kiyaye wajen isqadin wasun su dan saboda wata mummunan manufa wani an yi sauraron da shi masalan malam sa'irin da muka ce ya rubuta mana sunayen wanda suka halarta dan ba da sanadi a ƙarshe sai zamana busu jituwa da Idris da ya taba neman rabcin jika ya hana mishi yace to yau sauraron da aka yi sunan kama ba na sa ba to wannan dan saboda mummunan manufa kada yayi wannan abu yace fa illam yahdur idan bi halartu ba falahu an ya'tami da fi hudurihim khabaru sika hadara to yana iya dogara da labarin amintacce wanda ya halartu kamar masala shi da aka ce rika rubuta sunayen wanda suka halarto to kuma shi ran nan bai zo ba ko wani uzuri ko dan saboda dan adam yana da al'awaridul bashariya to ya ran nan yace sama'a da aka yi saurare na ran nan dawa dawa suka zo sai ya samu wani amintacce mutumin kirki wanda zai bashi labarin cewa dawa ne suka zo sai ya rubuta su yace wa man sabata fi kitabihi wanda ya tabbata a cikin littafin sama'u gairihi sama'i na wani shi a cikin littafin shine akwai a sama kuma na wani shi faqabihum bihi kitmanuhu to mummunan abu ne ya boye wa man ahu kuma ya hana wannan kin naqala sama'uhu minhu aw nasakhal kitab wanda ya cira to sauraron ko kuma ya cire ya nasakha littafin wa idza aarahu kenan nan gurin yana nahin ya kamar yanzu masala a cikin littafi ne kai kake da littafin yanzu gashi kana zuwa a cikin littafin ka shi bai da littafi a cikin littafin ka kake rubuta abubuwan da kuka ji an kare karatun har an gama karatun shi bai da littafin to kuma yace Allah a ramu ne littafin in sauye sai ka ce aha banni bada wannan yace bai kamata ba kuma sai shi wanda ya arri littafin ce wa idza aarahu dan saboda mu ga maganganun malamai waki'u yake cewa min barakatul ilmi i'aratul kutub waki'u ibn al-jarrah yake ce albarka ilmi bada arri littafin sufyan yake cewa duk wanda yake rawwa da bada arri littafin sai an jarrabe shi da abubuwa guda uku amma shi ma ya mance karatun ko ya mutu ilimin shi bai amfane shi ba ko littattawan su ko ne a ƙarshe me yasa yace dan Allah ya zargi wanda suke hana wa yamnaunal maun suna hana abun amfani mafi girman abun amfani yace babu kamar littafi sai yace wa iza aarahu idan kuma aka bashi aran fala yubdi alaihi kada ya mishi jinkiri kai kuma da aka ba aran da ma nura masalan ya bashi bai da littafin yace aro mini da Allah in sauye ya ara yace to kakka mishi jinkiri kai gaugawa ka sauye ka maido mishi littafin shi zan saboda zuhuri yana ta iyaka wa gululul kutubi a cikin ja'ar jami'il ikhlaqir rawi na khadiwul bagdadi zuhuri yake cewa ka shairin ka da wannan da jinkiri da ha'incin littafi shine habsu ha ala ashabiha ka rike ga mai shi ka ce wani aramul littafi kawai ka ki maidawa ya dau lokaci mai tsawo yace wannan shine satar littafi ha'incin littafi Fudail yake cewa bayya daga cikin halayen mutanen kirki masu tsoron Allah ko masu hikima mutun ya amshi littafin wani ya rike shi a wajen shi yake bashi duk wanda ya aikata haka ya zalunci kanshi ya cuci kanshi dan saboda ka hana shi ba zai yi wannan nazari yana son yayi nazari yana son ya karanta ka araka ki bashi yace fa in mana'ahu idan ya hana mishi fa in kana sama'ahu musbitan bi ridha sahibil kitab idan sauraron yana tabbace kuma da yardan mai littafin kamar da yazo ne ma ya hana mishi yace lazima hu i'arata hu to lazimi ne tila sine ya ara mishi shi wannan mai littafin wa illa fala an ka babu ba haka bane kenan ba dole bane ba do in kamar tare kuka saurari littafin aka karanta littafin yazo neman aro ya sauye to wajibi ne ka bashi in kuma bayyanan kawai labari ne shi kana da littafi kaza yazo wannan kuma ka ganin da maka ne ka ara mishi ko ka hana mishi yace kaza qalahu a'immatu mazahibin fi azmanihim wannan magana shuwagabannin zamanin su cikin ilimin hadisi suka faɗe ta daga cikin su akwai al-Qadi Habs ibn Giyas al-Hanafi da Isma'il al-Qadi al-Maliki da Abu Abdullah Zubairi al-Shafi'i wa hakama bihi al-Qadiyan al-Qadin wancan guda biyu su suka yi hukunci da wannan dan saboda an kawo musu alƙalanci ma na wani malami ya ce mun samu ralin tahi wajen malam wani da shi nazo ya ara mini ya hana yayi ƙaran shi wajen alƙali to hukuncin da alƙalin yayi kenan wa khalafa fihi ba'dhum wasu sun saba ma wannan magana yace wa sawabul awwal amma magana da take daidai ita ce ta farko fa inna safahu idan ya sauye wannan falayan qursama ahu ila nusqati kada ya cirato da sauraron nashi zuwa ga wata nuska daban illa ba'dal muqabalati mardiya sai ya bayan yayi muqabala wanda aka yarda da ita wala yuqalu sama'u kada ya ciratar da wani sauraro ila nusqatin zuwa ga wata nuska me ake nufi da sama shine koro sanadin da cewa da wani ya bamu ya karantar da mu wannan littafin da koro sanadin malaman shi har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam zan mu gani da tattaun hadisi zaka gani yawaicin su a ƙarshe suna rubuto wani musamman ma na zamani suna rubuto sanadin sa har zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sauye sanadin kada a sauya sai an samu nuska muqabala bil asl duka wannan muqabalatun nusakha mu muce shi a wannan zamanin tunda littafin da ba a ce ta computer illa ba'da muqabalatun mar illa an yubayyana kaunuha ghayru muqabala sai in ya bayyana cewa wannan ba muqabala da yayi muqabalar ta ba da asalin littafin da ya kawo wannan shine mun kokarin gaugawar mu samu dan saboda maganganun duka suna da alaka da juna ba yuwa a tsaya a tsakiya muka bubbuga aka samu aka kare wannan kenan abinda muka faɗa daidai Allah mu lada wanda kuma mutun ya gani sai yayi qaza'in shi zuwa gaba abinda mutun ya gani bai gane ba yana buƙatar ƙarin haske ko yana buƙatar wani abu sai zuwa gaba kuma yayi wannan kishi qaza'in shi wata kisa ta kamar wata kisa ta Ibn al-Arabi babban malami sananne na lugha yake cewa ya ga wata rana wani bakauye da rani a cikin tabki yana shiga tabki yana wanka yana hutowa yana shiga in ya shiga yi tabkin yayi wanka ya huto dan bushe kuma sai ya ƙara komawa yace mishi mahaza ya arabi menene wannan ya kai ba kauye sai yace mishi janabatun qadaina hafi shita wa naqdi taharatu hafi saif yace janabobi ne da na tara cikin dari su nake rama a cikin rani kenan da lokacin dari yayi ta janaba mai yawa janaba shi guda kaza ya tattara su sai yanzu a can ƙarshe da rani da aje tabki yake rama su kenan wanda ya ji ya yi irin ta ba kauyen wannan abin da ya ji saurara yanzu bai yi ba zuwa gaba sai ya yi qada'in shi